أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله إذن متجب هذا كراتون ونن قصيدة تامي البركة قصيدة الزينبية ودى أكي نسبات زواغ مالمي wanda ake nasaba ta zuwa ga Ali ibn Abi Talib ko wani shi babu tabbas kasida ce mai kyau wanda ta shahi mutun ya karanci lugha ta larabci kuma ya karanci adab da nasihohi wanda ya kumsa a cikin ta ina inda akwai sharhin ta da na aika wannan wanda na baku kau ku aje ta ma hiya muku alheri ba abin da ta sa ka tashwishi al'ali kuma ba ta hiya ɗaya bace aiki wanda yana da ita a waya na aika ta yana iya bi matanin yana da shine aka rubuta da ja an aika ta dama matanin shine a ja aka rubuta matanin amma kuma jan wanda ya ciza sosai ai satin da ya wuce mun tsaya a baiti na 27 yau zan mu tashi baiti na 28 kuma muna kyautata zan mu yi da satin insha Allah ta'ala yake cewa wa amal da'atihi tanal minhu rida innal mudi'a li rabbih la muqarrab yace wa amalli da'atihi kai aiki da biyayyar Allah tanal rida minhu zaka sami yarda Allah yace innal mudi'a li rabbih lalle mai biyayya ga ubangijin shi la muqarrabun abun kusantarwa ne wa ma taqarraba ilayya abdi safha 45 sai baiti na gaba 29 ke cewa addil amanata wal khiyanata faistanib wa adil wala tazlim yadibul maksab yace addil amanata ka bada amana kuma wal khiyanata faistanib ha inci kuma ka nisance shi wa adil kai adalci wala tazlim kada kai zalimci yadibul maksab masana'antar ka zata yi dadi duk cikin aikin ka duk cikin sana'a ka in ka kiyaye wannan nasiha da ya baka ka bada amana ka kauce ma ha inci kai adalci ka kauce ma zalunci to kasuwancin ka zai yi dadi ko ma wani iri ne wannan babban nasiha ce wanda yake ba mu tazo cikin ayoyi da dama da hadisai masu yawa wanda ba sai mun kawo su ba yake cewa wa hazar min al mazlum sahaman sa'iban wa alam bi anna du'aahu la yuhjabu wa hazar sahaman sa'iban ka kiyaye kibiya mai dacewa kibiya da an halba ta samuwa take ba ta kaucewa min al mazlum ga wanda aka zalunta yace wa alam ka sani cewa bi anna du'aahu cewa addu'ar wanda aka zalunta la yuhjabu ba a mata shamaki ma'ana duk wanda ya zalunci wani to addu'ar shi da zai dauka ya halba maka ya saita maka kamar kibiya ce wanda ba ta kaucewa duk wanda ka zalunta mata kamar muna addu'a to ka tabbatar da sai ta hauka ko zuwa yaushe ne kamar yadda hadisi ya zo da dam hadisi ya zo cikin wannan da'awatul mazlum mustajaba addu'ar wanda aka zalunta abun karba ce ko da fajiri ne kamar da Ahmad ya kawo shi yace wa khafid janahaka lil aqarib kullihim bitazallulin wasma alahum in aznibu yace wa khafid janahaka kasassauta huka hukinka ma'ana kai kaskantar da kai lil aqarib kullihum ga makusanta ga baki dayan su bitazallul ne kaskantar da kai wasma alahum kai musu rangome in aznibu in sun yi maka zunubi in sun yi maka laifi sun maka ba daidai ba to kai musu hakuri kai musu yahiya ka musu gafara kuma ka sassautar da kanka kada kai musu girman kai wannan duka ayoyi da hadisai da asar na magabata daga sunan a sharhi da dama ya kawo su nawa yake cewa wa izabu rita bi naqbatin fasbir laha manza ra'aita musallaman min la yunkabu yake cewa wa iza bulita bi rakbatin idan an jarabe ka da wata musiba fasbir laha kai hakuri akan ta nan idan mun nura kayin sahih bukhari wannan dan littafin da muka rubuta me a bayan shi me muka sa sunan shi wannan na gaban ka me aka sa sunan shi mahalla bil maktabati minan nakabati an nakabati ita ce musiba ga ta nan mun taro ta a baitin nan wa iza bulita bi nakabatin an jarrabe ka da wata musiba fasbir laha kai hakuri akan ta yace mar ra'aita musallimin wane ne kaga ya kubuta lahiya law a duniya layun kabu bai samu musiba duk wanda kaga yana da musiba yana da jarrabata washi to hakuri zai yi dan Allah ya ce inna Allaha ma'a sabirin Allah yana tare da masu hakuri inna sabara alal musiba Allah to bas malam man zara aita musalliman ba musalliman yace wa iza asabaka fi wa iza asabaka fi zamanika shiddatan shiddatun wa asabaka al-khadabul karihil as'abu yace wa iza lokacin da fi zamanika cikin zamaninka shiddatan asabatka tsanani ya shaheka wa asabaka al-khadabu babban musiba ta same ka al-karihu abinki shine al-khadabu al-as'abu mai wahala in an samu wannan yace kun mastata'ata anil anami bi ma'zalin yace fad'u li rabbika innahu adna liman yad'uhu min hablul warid wa aqrabu yace idan waccan musiba ta same ka fad'u li rabbika to kai roƙon kai ta roƙon ubangijinka innahu adna shi mafi kusanci ne liman yad'uhu ga wanda ke kiran shi min hablul warid game da igiya tijijiya ta wuya wa aqrabu shi yahi kusanci ma Allah ya bayyana cewa yahi kusa da bawa lokacin da yake roƙon shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min da'in yad'u illa kana bayna salas babu wani mai addu'a da zai addu'a sai ya kasance yana ɗaya abu tsakanin abu uku imma a karba mishi addu'a shi a bashi abin da yake nema ko kuma a aje mishi ladan da yahi abin nan da yake nema ko kuma a tunkuɗe mishi musiba da wani bala'in da zai same shi albarkacin wannan addu'a cikin biyu cikin ɗaya sai an yi uku cikin ukun nan sai an yi ɗaya sai dai mu wanda muka hiso na farkon kawai abinda kan nema kin a baka shi in ka gaba a baka wannan ba kawai cewa kai bata karbu ba kawai kai kuma baka san ba Allah mai daukin sarki ta karbu wani abin da ban ya duba maslahaka yace kun mastata'ata anil anami bi ma'zalin innal kaseera min alwara la yusahabu kun ka kasance mastata'ata matukar iyawarka bi ma'zalin anil anami kanisanta gami da halittu ka zamana ilzam baitaka kamar da annabi ya faɗa a hadisi yace innal kaseera min alwara diyawa daga cikin halittu cikin mutane la yusahabu ba a abuta da su dan saboda munin su in kana ta abuta da wancan da wancan sai dai ya bata ka kaljamur yuda ufir ramad fa yuhmad kamar garwa shine a aza shi busa to ka sai dai lalata ta ba ita ta mai da shi garwa shi ba wannan ko ya zo annabi alayhi salatu wassalam yake cewa fal yanzur ahadukum man yukhalil kowan ku ya dubi abokin wanda zai abuta da shi ba kowa bane abokin abuta yace waja aljali suka sayyidan takhaza bihi habrul labibun aqilun mutaaddibun yace waje aljali saka ka sanya abokin zaman ka ya kasance sayyidan shugaba ne ta hazabihi wanda zaka sami yabo da shi rabo da shi yace haburun bai zama na malami ne labibun mai hankali aqilun ko mai hankali dai mutaaddibun mai ladabi duk in zaka yi aboki ya tattara wannan sufofin in ya tattara wannan sufofin to ta hazabihi zaka samu arziki da shi zaka samu rabo tare da shi ba kowane dan duniya bane zaka yi abuta da shi ya bata maka lokaci ga banza shine wani daga cikin magabata yake cewa man asharal asharafa asha musharrifan wa muashirul anzal ghayra musharrafi aw ma ra'aytal khilla sara muqbilan bisagar lamma sara jiddul mushafi yace aw ma ra'aytal jilda sara muqbilan yace man asharal asharafa duk wanda ya abuta da mutanen kirki to asha musharrifin shi ma zai rayu a mutanen kirki wa muashirul anzal kuma abuta da mutanen banza abokin mutanen banza ghayra musharrafi ba abun daukaka bane ba a mutunta shi yace aw ma ra'aytal jilla sara muqbilan ba kaga fata ba ta zama abun karba ce abun kallo ce bi sagari da koha talam gata da koha da tsaga amma ake karbarta me yasa lamma sara jiddul musabi ta koma fata ce ta qur'ani gidan qur'ani ba fata bace wanda ake yadda ta dabba amma da ya rabu da qur'ani wace girmama ake mishi ana girmama shi ana mutunta shi sai yayi daraja indai da kuma yace da sagar inta da koha ta da tsatsagewa ta ba a ga wannan tsatsagewa ake girmama ta ake mutunta ta kana nuni ne da cewa abokin mutanen kirki mutanen kirki ne misalin da malamai suke bada ba mu ga kare bana ashabul kahfi Allah ya ambace shi dan saboda yayi abuta da mutanen kirki yace wa khatar sadiqaka wasta fihi tafakhuran innal qarina ilal muqarina yunsabu yace wa khatar sadiqaka ka zabi abokinka wasta fihi ka zabe shi da tafakhuran dan saboda kai alfahari da shi ka zabi abokin da ko cikin ina aka ce wani abokin wani ne zaka yi alfahari da shi ba wanda ban an shiga jama'a har ka rika boya ma kai ya ganka yace innal qarina ilal muqarina yunsabu lalle aboki yunsabu ana nasaba shi ne ilal muqarina ga abokin shi dai inda aka ce wani abokin wani ne to da shi za a nasabta shi yace wa hazar mu'akhatid dani ili annaha tu'idi kama yu'da salimul ajrabu wa hazar ka nisanci mu'akhatad dani abuta yan uwantaka ta kaskantacce li annaha tu'idi dan saboda ita tana yin kwantami ne cuta ta tashi ta fada ma wata cuta shine abun nan to udi tana yaduwa yace kama yu'di salimul ajrabu kama yadda al ajrabu mai cutar kazuwa yu'di salima yake yada cutar ga mai lahiya wanda yake mai kazuwa ne in kuna cakuduwa sai ya goga maka ita to mai aikin banza shi ma haka ne in kuna cakuduwa da shi sai ya goga maka kamar kwanta mene take yace wada alkazub fala yakul laka sahiban innal kazub la shaynun khillin yusahabu yace wada alkazub ka bar makareci fala yakul laka sahiban kada ya zama abokin ka innal kazub shi makareci la shaynun khillin mummuna aboki ne yusahabu da za a yi abuta da shi duk wanda ya kasance makareci ne to kada ya zama abokin ka yace wazaril haquda wa inta qadama ahaduhu fal hikdu baqin fi sudur mugayyabu wazaril haquda ka bar mai bakin ciki wa in taqadama ahaduhu koda kun jima kuna tare da shi fal hikdu baqin bakin cikin dai yana nan tare da shi fi sudur a cikin kirji mugayyabu a boye koda can da kasan shi mutun ne mai wannan hali nake ta da bakin ciki to yana tare da shi bai rabuwa da shi ka kaurace mishi ka nisance shi sannan yayi nuni yake cewa wa hafazul lisanaka nan duka ya mana baitukan na yadda zaka zabi aboki wanda zaka zamana da shi sai kuma ya komo kan halishi yace wa hafazul lisanaka wa tarizmin lafzihi fal mar'u yasnu bil lisani wa yudabu wa hazal lisanaka yace ka kiyaye halshanka ko ka kiyaye halshanka wa tarizmin lafzihi ka kiyaye gami da lafazin da zai fito daga halshanka fal mar'u yasnu bil lisani mutun yana iya samun lahiya da halshan shi wa yudabu kuma yana iya halaka halishan nan da kake gani yana iya halaka ka kuma yana iya tseratar da kai yace ka kiyaye harshen ka nan da saboda shine mafi abokin shedan dan duk lokacin da harshen ka kan motsa shi ka aika shi zuwa ga wasu abubuwan da ba su ba to kai kuskuren da zakai ta nadama wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni zuwa ga cewa halishan nan ana iya mutun ana iya wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi mu'azil yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wani yake cewa jirahatul lisan la halti amun wala yata'u ma jaraha lisan sinan kai jirahatul sinan yace jirahatul sinan rauni na takoba na takobi la halti amun ana iya gyara shi wani ya shafta ma wani takobi ya mishi rauni ana iya zuwa likita a gyara wannan raunin yace wala yata'u ma jaraha lisan amma hal shi raunin da yayi ba a iya dumke shi raunin da ya fito muguwan magana da ya fada to wannan ita kuma har abada ba ta gyaruwa yace wazanil kalam idza nadaka wala takun sarsaratan kullu nadin takhdabu wazanil kalam ka auna zance idza nadaka in zakai furici duk magana da zakai ka auna ta wala takun sarsaratan kada ka zamana mai yawan dini yace fi kullu nadin a kowane mazauni takhdabu kana takwaramniya kakka zamana mai yawan dini mai yawan zance a kowane mazauni kana ta dini mai mukama yake cewa wa yakhdabu fi qawalibil lintisab wa yatakhaddabu yana takwaramniya fi qawalibil intisab cikin majijuyata mun karanta shi muqamatul hariri takhaddabu kana kwaramniya kan mutun ya fasara shi da khuduba ko kana zance nan kuma asarsarun annabi yazo cikin hadisi yake cewa halakan mutanaddun ko asarsarun cikin wani hadisi yace wasirru faktumuhu wala tanqibihi inna ziyadata kasruha la yushabu yace wasirru faktumuhu asiri kuma sirri ka kasama mai kiyaye sirri wala tanqibihi kada kai furici da shi duk wanda ya baka magana cewa na sirri ne to rihe bakin ka kada kai furici da shi yace inna zujajata kasruha shi abun nan liliyo kariya shi layush abu bai dumkuwa din liliyo kwalba abun ga na kwalba a set na kwalba in aka nasa shi a kasa ya fashi ba wanda zaka je ma ya dumke shi dama daman kwariya ce an ba yan dumki su dumke ta amma shi na liliyo in dai ya fashi bai gyaruwa yana nufin sirri in kan riga kai yada shi bai komowa ka koma ka ce kai wani magana da na gaya maka mai dota shi ma yaje ya gaya ma wasu su mai dota kaga har abada bai yi ba yace wa tawaqqa min gadirin nisa'i khiyanatan fajmi'uhunna makayidul lakatun sabu yace wa tawaqqi ka kiyaye min gadirin lisani daga yaudaran mata khiyanatan ha'incin su fajmi'uhunna makayidun dukkan su makirci ne tun sabu laka wanda aka kafa su gare ka wannan yana nuni ne ga Allah madaukin sarki yake cewa inna kayr kunna azim makircin ku mai girma ne wannan kuma annabi alayhi salatu wassalam ya mana nuni cikin hadisi sahihi fattaqud dunya wattaqun nisa ku kiyaye duniya ku kiyaye mata yace fa inna awwal fitnata bani isra'ila kanat fin nisa farkon fitnar bani isra'ila ta kasance cikin mata ne abubuwa guda biyu wanda annabi ya bara mana cewa mutun in ya kiyaye su to duniya da lahira ya samu lahiya kada a same shi ha'inci amana wajen mata amana wajen dukiya in ya kasance ya kiyaye wa'annan duk sauran abubuwa su kasance masu sauki ne yace la ta'manul unsa zamanuka kulluha yawman walau khalafta yaminan takzibu la ta'manul unsa zamanuka kada ka amince ma ƴan matan zamaninka kulluha gabaki ɗayan su yawman ko rana dan yawan yawan uwa mata caccaka sun yi aiki yace walau halafta yaminan takzibu koda ta maka rantsuwa da Allah ƙarya take wannan yana nihin mafiya yawa da zamani ya lalace mafiya yawa da zamani ya lalace amma matan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga halayen su yadda yake kasancewa da ma kare bai ce tuguri bi dibi hadisi ha wa kalamiha wa iza sadata fa hiya sagirul ashdab yace tuguri tana cinnar da mutum bi dibi hadisi ha da dadin zancanta wa kalamiha da maganganin ta wa iza sadat amma idan za ta yi tumbe ta kai hari fa hiya sagirul ashdab ita ce dan karamin takobi mai yankewa shi yasa Annabi hadisi alaihi salatu wassalam yake cewa ma ra'aitu hadisi sahihi min naqisati aqalin wa dinin ban taɓa ba ganin masu ƙarancin hankali da addini ko masu tahiyar da hankalin mai hankali kamar ku ga sanin suna da ƙaramin hankali su basu da shi amma kuma sai su tahiyar da hankalin mai hankali me yasa zaka gani wanda ya kasance wani yana cakuɗa da su ya kai mamaki kaga babban malami ne kasance an kama shi da lalata an kama shi da kaza menene wannan duka nuni ne akan tabbatar da hadar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga su da ba hankali amma kuma suna tahiyar da hankalin mai hankali yace walqa aduwaka bitahiyati wala takun minhu zamanaka khaifan tatarakkabu kuma wannan ba wai yana tabbatarwa ba cewa duka mata hakan su ne azaburar da su wanda suke yi su ce a kenan ha'incin aikin mu ne ma mu ci gaba da yi ba haka ba yake nihi wanda ta kasance halinta ne ta tuba wanda kuma ba halinta bane ta kada ta yi kokarin shiga yace walqa aduwaka bitahiyati wala takun minhu zamanaka khaifan tatarakkabu walqa aduwaka bitahiyya makiyinka ma ka gamu da shi da sallama wani ta kuma minhu zamanaka khaifan ka kasance a zamaninka kana mai tsoro ne ta tarakabu kai kana saurarawa kana mai tsoro kana saurarawa kada ka bashi dukkan amana yake cewa wa hazarhu yawman in atalaka basiman fallaysu yabdu nabuhu iz yakdabu yace wa hazarhu makiyinka ka kiyaye mishi yawman wata rana in atalaka basiman in yazo maka yana murmushi maki koda yazo yana maka murmushi yana gwada maka cewa ya gyara da kai mutunan kirki ne to kada ka amince yace fallaysu yabduna buhu zaki halshen shi hutawa yake iz yagda budu lokacin da yi hushi shi zaki halin shi kenan in ka ga zaki yana mulmushi to ka tabbatar da cewa abinda zai biyo baya ba mai kyau bane in ka gan shi ne huska a kame yana cikin lahiyar shi lo babu matsala komi amma in ka ga yana dariya to da kai abinda yake so yayi na mugunta shine yake kwatanta makiyi da abin nan zaki yace wa iza sadiqu ra'aitahu mutamallikan fahala adu wa haquhu yutajannabu yace wa iza sadiqu ra'aitahu wa iza ra'aita sadiq idan kagga aboki mutamallikun yana bayyana maka sabanin abin da ke ran shi yace fa haula adu to wannan shine maki wa haquhu yatajannabu haƙin shi shine a nisance shi abokin da a zahiri zai nuna maka aboki ne amma kuma a haƙiƙanin lamari makiyinka ne to da ka fahimci wannan shawa mushi lahiya ba abokin tahiya bane yace la khaira fi wuddi mar'in mutamallikun hulu lisanu wa qalbuhu yata'ahabu la khaira fi wuddi imra'in babu alkhairi cikin soyayyar mutunan da mutamallikun mai bayyana maka zahirin abin da ke zuciyar shi ne yace hulu lisanu mai dadin halshi amma wa qalbuhu yata'ahabu zuciyar shi tana ta haɓaɓaka da wuta a zahiri halawa ce halshen shi halawa ne dadin baki ma'ana amma kuma a cikin zuciyar shi wuta ce take ta kunkuna a sha'aninka kenan wannan yace ka nisance shi yudika min tarafin lisani halawatan wa yurugu minka kama yurugu sa'alabu yudika yana baka halawatan dadi min tarafin lisani daga gehen halshen shi amma wa yurugu minka yana maka murawaga kama yurugu sa'alabu yan kekewayewa kwanance kwanance kamar yadda dila yake abin nan kewayewa yana da wayo akan kewaye kewaye ta yadda ba zaka iya kama shi ba ka kiyaye shi yace yalqaka ya halifu annahu bika wasiqun wa iza tawara anka fa huwa al-aqrab yalqaka zai gamu da kai ya halifu yana tarantsuwa annahu bika wasiqun cewa shi ya yarda da kai amintaccen ka ne wa iza tawara anka amma idan ya bace daga ganinka bai ganinka baka ganin shi fa huwa al-aqrab shine kunamaka wannan ka kiyaye shi yake cewa wa iza ra'aita rizqa da abi ballatin wa khashita fiha an yadika al-maksabu wa idza ra'aita idan kaga arzika arziki daka yayi kunci bi ballatin a wani gari kai ta nema arzikin ka ka rasa wa khashita fiha ka ji tsoran a cikin wannan gari an yadi kal maksabu kasuwancin kai kuntata yace far harfa ardullahi wasi'atul fala tulan wa ardan sharqaha wal magharibu far hal kai bulaguro ka bar wannan garin fa ardullahi wasi'atun kasar Allah mai yalwaci idajinta yace dulan a wajen tsawo wa ardan da hadi kasa mai tsawo ce sharqu hawal magrib gabas da yammata mai hadi ce kaje ka nemi inda zaka samu halakin ka ba dole sai gurin da kake ba shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa ya kamata da mutun ya kasance iya kokarin shi a neman arzikin shi koda zai bar garin da yake ciki kamar yadda a cikin ma'anar wannan Aliyu karramallahu wajhahu ya faɗa haka yake cewa ma fil maqamil zi aqalin wa zi adabin min rahatin fada al awdan waqtaribi inni ra'aytu wuquful ma'i yufsiduhu idza saha dabu in lam yajri lam yadibi yace ma fil maqamil zi aqalin wa zi adabin a cikin zama guri daya mutun ya dankwashi a guri daya yake yace babu wani hutun zuciya da kwanciyar hankali naga jin dadi yana cikin gusawa daga wani gari zuwa wani gari yace baka gani ba ruwa lokacin da ya zama na da'im ne alma'u da'im ne ruwa ne kwantacce a guri daya yake sai yi saukin baci amma ko tabki mai kewayawa zai kasance ruwan shi ya yi dadi yace wa shamsu lawa qafat fil falki da'imatan yace rana da muke gani da tsayuwa tai a guri daya da mun kosa da ita larabawa da mutanen kauye da sun kosa da ita ranar wannan yau gusawar ta shi yasa kake marmarin ta da guri daya ta tsaya da har abada zaka kita wal badru la ufula wala ufula minhu ma nazarta ilai yace wata wannan da kake ga hasken shi da guri daya tsaya hasken nan baya burge ka ba kai bulaguro zai baka musanyin abin da kake samu na jin dadi a rayuwa a garin ka yace fal asad laula filakal ard muftarasat wasahamu laula firaqil qaus lam yusibi fal asad shi zaki dan babarin gurin da yake ba kasar da yake ba da ba zai isa daukantaka ba yace kibiya ita ma dan ba ta rabu daga cikin kwarinta ba da ba ta samu abin da zata ji farautawa ba wattibur kattibur murqa fi amakinhi wal ud fi ardihi na'un min al hadabi yace wattibur kattibni shi kanshi kasa ta zinare sunan ta kasa amma da ta huta daga inda take ta koma wani guri ne tayi daraja a tana kasa alalluba kasa sunan ta yace wal ud fi ardihi na'un min al hadabi turare kanshi a cikin kwarin shi sunan shi icci a cikin kwarin turare icci sunan shi amma in ya baro gurin shi ya tafi wani guri har sai shi ake yace fa in tagarraba haza azama talabuhu idan wannan ya tashi yayi bulaguro sai neman shi yayi tsada wa in taragaba zaka azzaka zahabi yace idan kuma wannan ya bar garin sa sai ya zamana yayi kima yayi daraja kamar zinare da muka bada misali yace falakanna sahatuka in qabilta nasihati fannusuhu agala ma yubau wa yuhabu falakanna sahatuka nayi maka nasiha hakika in qabilta nasihi qabilta nasihati in ka amshi nasihata fannusuhu agala nasiha ita ce mafi tsadar ma yubau abinda ake saida wa yuhabu ake badawa yace khuzha ilayka qasidatan manzumatan ja'atka nazmi durr bal hiya ajabu khuzha ilayka ka amshe ta wannan qasida ce manzumatan abun tsarawa ja'at ta zo maka ka nazmi durr kamar tsarawa durri tsarawa ta lu'ulu'i bal hiya ajabu bar ma tahi durr tahi lu'ulu'i tsai wannan burgewa hikamun wa adabun wa jullu mawa'izun amsaluha li zawil basa'ir tuktabu hikamun hikimomi ne da ladabbai mafi yawancin ta wa'azi ne kwatankwacin ta ga mai hankali rubuta ta ake wannan qasida yace fasgili wa'azi qasidatin aulakaha taudul ulumi shamikhatul ahyabi fasgi ka karkata kunnanka li wa'azi qasidatin ga wa'azi na qasida aulakaha wanda ya jibita maka ita ya baka ita taudul ulumi shine mai girman sanne mai yawan sani yace ashamikhatul ahyabu manyan duwatsu na ilimi wanda suke masu tsoratarwa nan cikin shi ne malamai suke cewa alamar cewa da wuya an Aliyu yayi ta wannan maganganun da ake faɗa yace a ani aliyan wa ibn ammi muhammadin man lalahu sharful rafi wal ansabu salla alaihi rabbiya da'iman ma qalla najmun fis sama'i wa yagrabu yace abinda nake nihi shine Aliyu dan ammin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda daukaka ta same shi ta nasaba salla alaihi rabbiya da'iman annabin Allah ya mishi salati a dawwame ma dalla najmun fi sama'i matakar tauraru ya huto daga sama ya garubi ya fada ma'ana matakar dare da rana suna nan to Allah madaukin sarki yayi salati ga annabi alaihi salatu wassalam akwai wasu guntukan ɗan abiyat nan anan ta kare mai sharhin tawa amma akwai wasu guntukan ɗan abiyat wanda a wata ana samun su suna da dan dama la ta'manul unsa hayatuka inna hakal ufwan yura'u minhu al'anyabu inna laganiya min aljibal mukazuwa karshe tana da dan ciko wanda bamu da lokacin da zan mu kawo shi a takaice dai tawanan ta tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki ya yi mana gafara. Assalamu alaikum warahmatullahi.